To ni sunana Dr. Danny Mamman, chairman na malaman jami'a, kungiyar malaman jami'a reshen Maiduguri, wato Maiduguri branch ASU kenan. To na daya ina ma wayanda suka rasa iyaye da iyaye da abokan zama da dai abunan na wayanda suka rasa rayukansu jaje. Abun da ya faru nan ba su kade za su ji da wannan noyin wannan abun da ya faru ba, gabaki ɗayan mu ne ya shafe mu. To mu a yanzu ba abunda muke kuma alfahari illa mu ga wayanda har yanzu ba a san yaya suke ba, yaya al'amarin da suke ciki ba. To Allah ya bayyanar da su lafiya. Mu wannan shine addu'ar mu tukuna. Wayanda suka jinkarta Allah ya ji kansu, wayanda kuma suka rasa mutanen su sai dai mu ba su hakuri. Mu addu'ar mu shine wayanda har yanzu ba mu san yaya wani irin hali suke ciki ba, to Allah ya bayyanar da su lafiya cikin koshin hankali.
To kamar mun babu kuma wani ku rasa ko kuma abun wannan abun ya shafa.
To na daya wayanda dai so a cikin biyar da dai aka kawo ga wakin jiya, biyu shine zamu ce membobi na malamin kungiyar jami'a, biyu kuma wayanda muke cewa technologist, daya shine driver su wanda muke gama jana'izin su yanzu. So guda biyar. To akwai kuma guda hudu wanda dai ba a san wani irin hali suke ciki ba.
So kamar guda hudun membobin ku da kuma ma'aikatan jami'a.
Membobin mu ne daga Geology Department, kamar shi Malam Yusuf Ibrahim da shi Ajikolo, duk wannan ba mu san wani irin hali suke ciki ba. To a takaice dai akwai guda hudu da dai har yanzu zamu ce ba mu san wani irin hali ake cike ba, ma guda biyar din kam. Don kamar jiya din muna tsammanin cewa da sai sojoji suka ce an kwato su, suna za a zo a kawo su din, mu tsammanin mu za a zo da su dare. To kaga kuma sun yi amfani da kalman da rescue a turanci. Shi in ka ce kai rescue mutum, to kai nasaran ceto shi ne da rai. Amma in kuma ba haka ba, da sai su yi amfani da kalman da ake cewa da dead bodies were found. To kaga wannan in ka ce gawakin su an samu, kaga wannan ba da rai kake tsammanin mutumin ka ba. Amma ka ceto mutum, to kuma ka zo ka kawo gawakin sa, to akwai abun fada.
Wato cikin ma'aikatan wannan jami'a guda tara da suke wannan abin ya shafa, guda biyar din gaba ɗaya gawon su aka, ba mai rai a ciki.
Babu mai rai a ciki.
Sannan hudun har yanzu ba a san makomansu
ba. A yadda har muke magana da kai, a yi nazari a kai.
To mun gode kwarai da gaske Dr. Danny Mamman kenan, shugaban kungiyar malaman jami'a na nashin jihar Birnin Maiduguri kenan. Ranka dai mun gode kwarai.